This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na Murya Amurka ne a hantsin ne yake gabatar da shirye-shiryen sa kan mita 60 da mita 25 da kuma mita 16. A jamhuriyar Nijar za ku yi mu kai tsaye yanzu ka tattashoshin rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da Murya Arewa da Alol da kuma niyya dukkan su a zangon FM. Kuna iya sauraron wannan tasha ta yanar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum, yanzu ma tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki Sahabu Imam Aliyu ne ke farin cikin gabatar muku da shirin a wannan hantsi.
Su shugabannin Afirka suka zo suka je, to abinda za a yi su ma a sa mako daya cikin mako na uku na watan Afrilu, ko ne abin nan ma'aikatan lafiya na kasashen Afirka su zo su wayar da mutane cewa da amfanin rigakafi din nan yafi magani.
Babban sakatare a ma'aikatar kiwon lafiya ta jihar Niger Dr. Ibrahim Tiffin kan muhimmancin shirin mako wato makon fadakarwa game da kiwon lafiya na Afirka da kaddamar a jihar. Za mu gabatar da shirin ciki da gaskiya wadda masu iya magana suke cewa uka bata huda shi. Za ku saurari sharhin da wasu jaridun arewacin Najeriya suka yi a makon nan, daga bisani mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyi da kuka bari a akwatin sakonni. Yanzu ga labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurari, da fatan ana kan shan hantsi lafiya. Ga labaran, sojojin Najeriya sun kubutar da wasu iya mata 200 da mata 93 a jiya Talata. To amma har yanzu ba a tabbatar ko wasu daga cikin waɗanda aka kubutar din ɗaliban iya matan nan ne da aka sace su shekara guda da ta gabata ba. Mai magana da yawun ma'aikatar tsaron Najeriya Major General Chris Alu Koladi ya gaya wa wakilin wannan gidan rediyon Chris Tan cewa an samu waɗanda aka sace ɗin ne a wasu sansanoni uku na wuraren da ke hannun ƙungiyar Boko Haram mai tsatsauran ra'ayi. Olu Koladi ya ce yankin na ɗaya daga cikin wuraren da suka rage a hannun Boko Haram, bayan da sojoji suka fatattaki wannan ƙungiya mai tsatsauran ra'ayin addini daga wasu garuruwa da ƙauyukan da suka ƙwace. Ya ce tuni sojoji suka lalata sansanonin. Yan Boko Haram sun sace ɗaliban ‘yan mata sama da 200 daura da ƙauyen Chibok da ke arewacin Najeriya cikin watan Afrilun shekara ta 2014, al’amarin da ya janyo kururuwa a faɗin duniya.
Dokar hana fita ta tsawon dare ta fara aiki a birnin Baltimore da ke nan Amurka, bayan da abin da ‘yan sanda suka kira wuni guda mai cike da kwanciyar hankali wadda ta biyo bayan tashe-tashen hankula kan mutuwar wani matashi baƙar fata da ke tsare a hannun ‘yan sanda. Yayin da dokar ke gab da fara aiki, babu alamar cewa masu zanga-zangar da ke bisa titi za su bi umarni su tafi gida. To amma faduwar rana ke da wuya jiya Talatar, titunan da ke cike da masu zanga-zanga sawo 24 suka gabata, a maimakon haka sai suka cika da masu waƙe-waƙe da raye-raye da kuma rungume-rungumen juna. Wasu ma sun yi ta kawo abinci da ruwa ma ‘yan sandan da ke sintiri a layukansu. Wakiliyar muryar Amurka Victoria Maci ta ce bayan ɓarkewar wata ‘yar hatsaniya a wani sashi na birnin, sai wasu daga cikin masu zanga-zangar suka mai da kansu shamake tsakaninsu da ‘yan sanda da mafusatan masu zanga-zanga. To amma duk da alamar kwanciyar hankalin da aka samu, Baltimore dai na ƙarƙashin dokar ta ɓaci.
To karfa a sha'afa, ana shan labaran ne daga sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Kafafen yaɗa labaran ƙasar Indonesia sun ce an kashe wasu ‘yan ƙasashen waje bakwai da wani ɗan ƙasar ta Indonesia waɗanda aka samu da laifin safarar muggan ƙwayoyi, duk wadda adawa da hakan da ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama da shugabannin ƙasashen duniya suka nuna. Rahotannin sun nuna cewa an bindige mutane 8 ɗin ne da safiyar yau Laraba. ‘Yan ƙasashen wajen sun haɗa da 5 daga Afirka, 2 daga Australia, sannan guda daga Brazil. Nan take dai babu tabbaci daga hukuma cewa an aiwatar da wannan kisa. Ranar Asabar jami'an Indonesia suka bayyana ma fursunoni 9 cewa za a kashe su bayan sa'o'i 72. Ba da daɗewa ba sai sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Ban Ki-moon ya yi kira ga ƙasar da ta Indonesia da ta janye shirin kisan. Ya kuma kira shugaba Joko Widodo da ya dubi yiwuwar mai kisan da hukunci mai tsanani.
Kasar Nepal ta ayyana ranaku uku na makokin waɗanda mummunar girgizar ƙasar nan ta ranar Asabar ta tsada su wadda ta halaka mutane kusan 5,000 ta kuma jefa dubbai cikin matukar wahala. A wani jawabi ta gidan talabijin a jiya Talata, Prime Minister Nepal Sushi Koirala ya gode ma masu kawo gudumawa, ya ƙara da cewa har yanzu babban ƙalubale shine isa wurare da ke lunguna. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce wannan bala'in ya shafi mutane wajen miliyan 8 ta yadda mutane miliyan 1 da rabi ke buƙatar abinci. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce za ta yi amfani da dala miliyan 15 daga cikin ajiyarta ta ayyukan gaggawa. Babbar jami'ar kula da sashen agaji na Majalisar Ɗinkin Duniya Valerie Amos na shirin zuwa Nepal gobe Alhamis don daɗa jan hankalin duniya kan wannan matsalar ta kuma ga yadda ayyukan ceton ke gudana. Jami'ai sun faɗa jiya Talata cewa adadin waɗanda suka mutu a yanzu ya zarci 4,600 banda mutane 9,000 da suka samu raunuka. Suka ce wannan adadin ma na iya ƙaruwa yayin da masu ayyukan ceto ke tonon baraguzai da kuma isa wasu lunguna. Labaran duniya kenan, a gama ji daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To madalla, an kaddamar da shirin makon wayar da kai kan muhimmancin rigakafi na kasashen Afirka a jihar Niger. Ga Mustapha Nasir Batsari da rahoto.
A jihar Niger da ke arewacin Najeriya, an gudanar da makon rigakafin cututtuka na ƙasashen Afirka da hukumar lafiya ta duniya ta gudanar. Jami'an kiwon lafiya a jihar Niger dai sun ce makon rigakafin cututtukan a ƙasashen Afirka yana da mahimmanci matuƙa, bisa la'akari da yadda cututtuka ke hallaka yara da ma manyan kamar su bakon dauro da kuma sankarau. Dr. Ibrahim Tifin, babban sakatare ne a ma'aikatar lafiyar jihar Niger, ya yi ƙarin bayani.
Muhimmanci shine kamar yanzu a ce ga makwabtanka, kai za ka kana takama ba ka da cututtuka masu kuma ga makwabtanka sun kama da su, muka ce su shugabannin Afirka suka zo suka ce to abinda za a yi su ma a sa mako ɗaya cikin mako na uku na watan Afrilu, kowane abin nan ma'aikatan lafiya na kasashen Afirka su zo su wayar da mutane cewa da amfanin rigakafi din nan yafi magani.
Kenan a nan jihar na jama'a ana yin wannan rigakafi
ko a yanzu na ma tun wannan ranar sati aka fara kuma ana nan ana cikin abin
nan. Hukumar lafiya ta duniya dai na buƙatar ganin an samu nasarar rage mace-mace a sakamakon cututtuka a kasashen Afirka, shi yasa ma aka keɓe makon domin gudanar da rigakafin. Dr. Yabagi Aliyu, darakta ne a matakin farko na ma'aikatar lafiyar jihar Niger.
Kuma ana so a ci gaba da bakai rigakafi a soko-soko irin ƙauyukan da ba za su yi a fitowa ba a kai masu.
Me kuke so ku cimma wa, me gurinku?
Gurinmu shi ne muke ci, kasan an ce rigakafi ya fi magani. Amma allurar rigakafin da muke bayar na cututtuka, da a ce ba a ba da irin wannan rigakafin yanzu, da irin mutuwa da za a dinga samu nan ka kan bakon dauro. Abubuwa dai da muke bayar da rigakafi, cututtukan nan da sun karkashe yara.
A halin da ake ciki dai, jami'an kiwon lafiyar a jihar Niger sun gudanar da wani gangamin faɗakarwa game da ranar zazzabin cizon sauro wato malaria. Madam Mary Dawaba ta yi bayanin matakin da suke ɗauka don shawo kan yaduwar cutar zazzabin cizon sauron.
Recently mun je ƙauyuka muna validation, muna dubawa, muna tambaya yadda yanayin aikace-aikace da muka yi, ko suna ganin cewa an samu sauki, kuma yawancin sun ba mu tabbacin cewa akwai sauki saboda mosquito nets ɗin da muka raba suna amfani da shi. Wasu ma muka kai wasu ƙauyuka mukan yi dare mu kwana ma tare da su mu ga aikace-aikacen da suke yi.
Zazzabin cizon sauron dai ko malaria da ke haddasa kisa, masana sun tabbatar da cewa rashin tsaftar muhalli na ɗaya daga cikin dalilin da ke haddasa shi. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
Sanga da likitoci masu kulawa da lafiyarmu, masu kulawa da rayuwarmu, mai sama Allah ya taimake su.
ka gaida Mustafa. An jima kaɗan za ku ji maimaita da shirin ciki da gaskiya, amma kafin mu kai ga haka ku shakata da waƙoƙin Husaini Jikan Boka. Husaini Jikan Boka ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC karfe 3:11 ga Ibrahim Alfa Ahmed da shirinmu na gaba.
Shekara uku da suka gabata mutane sun tara kuɗi masu yawa suka biya a kamfanin sa da niyyar cewa za su je ƙasa mai tsarki su sauke farali. Amma hakan bai yiwu ba saboda yaudara da cuta da shi wanda aka baiwa kudin ya sa a cikin al'amari.
Kafin su rubuta petition mu yi refunding 111,285,000 muka mayar musu. Kuma petition da suka rubuta sun rubuta petition ne has one naira was not given ba basu ko naira daya ba. Na ga maka 23 million plus yana maka accommodation. 5.5 million, 5.5 million more than at least. Yena Medina, about 19-20 million. Yena Tradecraft, 14 million plus. Yena wajen visa. Akwai 4.5 million kuma shi yena wajen one of the agent da muke amfani da su a Saudiya. Wayan da muke amfani da su na mina Arafat tunda yake wayan na private something arrangement namu ne mu a takace we have still have up to 11 million plus a waje ba cewa kudin mun ce all these records are there da kuma the payment receipts suna nan.
Jama'a assalamu alaikum. A makon jiya muka fara bin kadin miliyoyin naira na maniyyar ta aikin haji su fiye da 100 waɗanda suka salwance a hannun wani kamfanin jigilar alhazai mai suna Lalle Travel and Tours da wani managing director ta mai suna Alhaji Muhammad Ibn Daba wanda yanzu haka yake tsare a kurkuku. A wannan makon wato Larabar nan magana za ta sake komowa cikin kotu a Mina, jihar Niger. Wannan batu yana da sarkakiya domin ko babu wanda ya yarda a tsakanin su waɗannan sassan da yawan kuɗaɗen da aka ce sun bata tsakanin su, haka kuma babu wanda ya yarda da bayanin wani akan inda waɗannan kuɗaɗen suke. Kamar yadda muka faɗa a makon jiyar, yau za mu ji ta bakin shi kansa wanda ake ƙara da kuma lauyan mutanen da suke ƙarar. Bari mu faro da shi lauyan.
To, ni sunana Muhammad Barau Shehu Kagara. Ni ne lauyan da ke tsaya ma masu ƙara a wannan shara. Muna ƙara na neman haƙƙi na kuɗaɗe na mutane da shi wanda muke ƙara a kai, Muhammad Ibn Indaba wanda aka fi sani da Lalle, managing director na kamfanin Lalle Traveling Agency and Tours. Shekara uku da suka gabata mutane sun tara kuɗi masu yawa suka biya a kamfanin sa da niyyar cewa za su je ƙasa mai tsarki su sauke farali. To, amma hakan bai yiwu ba saboda yaudara da cuta da shi wanda aka baiwa kuɗin ya sa a cikin al'amari. Mun yi bi shi da lallashi, mun rubuta wasiƙu ne ya zo ya biya wannan kuɗi bai kawo ba har yanzu. To, dalilin haka ne sa muka shigar da ƙara, muna neman wannan jimillan kuɗi a naira miliyan 100 da 333,750.
Lauya Bara'u kenan. Muhammad Ibn Dagba yace da farko kudaden da ake zargin sun bata hannunsa ba haka bane, kuma a zahiri ma waɗanda aka ce ba a maida din ba ba a hannunsa suke ba.
Sunana Dagba Ibn Muhammad ne, tour operator ne nan mena Niger State. Wato abun da ya zo duka a competition da su agents suka rubuta.
Agents
da wanda nake na company na a competition da suka rubuta. Because Hajj ba kudi bane, sai wanda Allah ya kira. Quite all right, sun biya kudi a kamfanin mu, kuma ba mu samu enough visa ba. Wanda suka rage sun fara, mu fara refunding musu. Kafin su rubuta petition on the 7th and 9th February 2012, kafin su rubuta petition, mu yi refunding 111,285,000 muka mar musu. Suka rubuta petition, kuma petition da suka rubuta, sun rubuta petition ni has one naira was not given by basu ko naira daya ba.
Daga cikin nawa kenan?
Daga cikin out of about 200 something million. Basu rubuta cewa an basu kudi ba, sun rubuta petition. Kuma already mun riga mun biya 111,285,000. Baya aka, bayan suka shi rubuta wannan petition, suka kai National Commission. National Commission kuma suka yi fara interrogating magana, sun shiga magana mu, so su yi intervening. So on that again, muna cikin wi wannan abun, muka sake refund about 23 million. Adding to that, ya zama 134 million plus muka yi refunding. Zamu approximately muna da about 130 programs left. Instead, da za su rubuta a bamu allocation for 2012, su wayan nan sauran mutane su tafi Hajj, sai suka rubuta cewa ai suna son kudinsu. Already mun riga mun biya kudi, kudaden na duka a Makka accommodation about 23 million plus yana waje har yanzu. Madina accommodation almost about 6 million yana waje a yanzu. Muna da 19 million, almost about 20 million da tradecraft mun biya su. When da ya karbi kudi a hannun mu cewa su za su yi mana, za su sayar mana visa na 250 programs, sun fara refund su ma, har kudin ya rage about 14,200,000 a hannun su. On the 12th of August 2012, the last meeting da muka yi a National Hajj Commission, sai a meeting nan sai aka ce da wanda muka biya ma kudin that is a visa, shi ana bukatar rubuta undertaking a Hajj Commission cewa kada sauran 14,200,000 ya kawo man Hajj Commission. Hajj Commission will use that money to refund the programs that is there.
Na biyu, an kai musu su Hajj
Commission tun da yake su rubuta undertaking da shi, kasan bai da dama ya kawo man kudi, kuma ban da daman tambaye shi kuma kudi. But because of time frame, ni na kira shi da kare daga ina gane tun 2012 Abdulhadi Bushra,
shi mai matsayin shi,
shi mai zai tour operator, shi ne ya kawo cewa company biyu za su sayar man visa nasu, daya yana da 100 daya yana da 150, so za su sayar man visa nasu. So that abun da yasa muka shiga agreement, all these things are documented.
To yanzu kai ranka dade, yanzu ita wannan karan kai me ka sani na kudin mutanen nan?
Abun da na sani, the whole money da ake tambaya na, babu ko guda daya nuna yana wannan kai lissafi total amount da muke bukata da zai cover wannan programs. Na ga maka 23 million plus yana maka accommodation, 5.5 million more than at least yana Madina, about 19-20 million yana tradecraft, 14 million plus yana wajen visa, akwai 4. something million kuma shi yana wajen one of the agent da muke amfani da su a Saudiya. Wayan da muka amfani da su na mina Arafat, tun da yake wayan na private something arrangement namu ne, mu a takace we have still have up to 11 million plus a wajen. Ba cewa kudin mun ce all these records are there, da kuma the payment receipts suna nan.
Total din da kai nawa kenan kuka sani kai?
That total ya kai almost about 80 something million naira. Kuma mun sai visa ka duba 103 aka bamu, mun kuma mun kai 191, akwai 88 additional 680,000 aka charge muka karba a nun programs, but 88 programs da muka je muka saya a location nasu, abunda muka biya to when na company da muka saya, it stand as 771,500. It means mun sake yi asara about now kenan almost about 11 1500 akan kowane alaze, which was about almost 8 million plus.
Ku kanku kamfanin ku ma ya asara?
Mu ma mu ya asara. Mu ya asara da yawa. Mu transfer.
Me matsayin ka.
Abubuwan da ya faru duka ba cewa na ci kudin bane. It was just this petition. In da ba su rubuta wannan petition ba, da alaze sun tafi. Kuma kafin su rubuta wannan petition already an ba su 111 million tukun. Kuma sun rubuta petition as 10 kobos not given to them. Kaga it will cause problem.
To sai dai kuma lauyan masu karar yace yana da hamzari game da ikrarin da shi Ndagba ke yi cewar an maida wa da wasu kudaden su, ko kuma kudaden nan suna hannun wasu ne daban ba shi ba, ba kuma kamfanin sa ba.
A'a, in yayi haka ya faɗi magana ne na son ransa, domin ai musabbabin ma da yasa aka shigar da kara na neman na laifi, wato zamba cikin aminci, wanda hukuman EFCC ta gufarar da shi a gaban kotu. An yi mashi interview, an mai tambayoyi, wanda ya samu akalla wurin kwana 41 a hannunsu, kuma ya yi ikirari a rubuce cewa lalle ya san da waɗannan kuɗaɗe. To a harka na kasuwanci irin wannan, kuɗaɗen da yake cewa yana hannun hukumar Saudi da wasu mutane, wannan labari ne wanda shi ya bayar, mu ba mu san da shi ba. Amma waɗansu kuma da yake cewa ya biya ne ba da sanin mutanen da suka bashi wannan kuɗi ba. Amma mun san akwai kaddarori da ya mallaka, ya boye yana jira ne ya ga ko zai yi nasara akan shari'an. Idan Allah ya bamu nasara a kansa, mu musa inda ya boye waɗannan kadarori, za mu sa kotu ta je duk inda ya boye su, ta zakulo su a sayar, a yi gwanjan su, a biya mutane haƙinsu.
Masu sauraro, duk abin da ta kaya kan wannan batu idan an shiga kotu Larabar na 29 ga wata, za ku ji. Yanzu a madadin Mustapha Nasiru Batsari, Ibrahim Alfa Ahmed ke cewar mu huta lafiya.
Takaddama tsakanin Najeriya da Afirka ta Kudu kan batun janye jakadan Najeriya yana daga cikin sharhin da wasu jaridun arewacin Najeriya suka yi. Mustapha Bismillah.
Da jaridar Daily Trust za mu fara sharhin jaridun arewacin Najeriya na wannan mako da ɗaya daga cikin manyan labaranta mai nuna cewa Najeriya ta musanta janye jakadanta daga ƙasar Afirka ta Kudu. Jaridar ta ambato shugaba Goodluck Jonathan yana cewa gwamnatin Najeriya bata janye jakadanta daga kasar Afirka ta Kudu ba saboda harin da ake kaiwa baki a kasar ta Afirka ta Kudu. A ɗaya gefen kuma, jaridar ta Daily Trust ta bugu labarin yadda wasu mahara suka kashe mutane biyar a wani harin da suka kai a wani gidan rediyo dake cikin jihar Kogi. Jaridar ta ce maharan da ba a san ko su wane ne ba sun tada bom da ya halaka mutanen tare da yin barna a wannan tashar rediyon FM da ke garin Kuroko ta yankin karamar hukumar Adabi da ke cikin jihar ta Kogi. A can cikin jaridar Leadership ta bugu labarin da ke nuna cewa jihar Ondo ta samu sabon mataimakin gwamna sa'o'i uku bayan cire tsohon mataimakin gwamnan da majalisar dokokin jihar ta yi. Jaridar ta Leadership din dai ta ce babban jojin jihar ta Ondo mai shari'a Olasehundi Kumuyi ya rantsar da Alhaji Lasisi Oluboyo a matsayin sabon mataimakin gwamnan jihar domin maye gurbin tsohon mataimakin gwamnan da aka tsige. Ita ma dai jaridar Blueprint da batun tsige mataimakin gwamnan jihar Ondo ne ta yi ɗaya daga cikin manyan labaranta. Jaridar ta Blueprint ta ambato jam'iyyar APC a Najeriya tana nuna rashin amincewarta da ɗaukar matakin tsige mataimakin gwamnan ta Ondo Alhaji Ali Olanisi. APC dai ta ce ɗaukar wannan mataki ya saba wa kundin tsarin mulkin Najeriya na shekarar 1999. Jaridar People's Daily ta yi babban labarin ta ne da kalaman shugaban Najeriya mai barin gado Dr. Goodluck Jonathan game da zargin bacewar kudaden ma'aikatar man fetur a kasar. Jaridar dai ta ambato shugaba Jonathan yana cema shugaba mai jiran gado General Muhammadu Buhari da ya bincike shi da zarar ya karbi mulki. A ƙarshe dai a ɗaya gefen, jaridar ta People's Daily ta ambato gwamna Babangida Aliyu na jihar Niger ne yana cewa zai yi hutun shekaru hudu daga harkokin siyasa idan ya miƙa mulki ga sabuwar gwamnatin APC a jiharsa ta Niger. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
Muna tare da sashin Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga kadan daga cikin ra'ayoyi da kuka bari a kwatin sakonni.
Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka. Ra'ayina dai ina fata za a yi mulki, za a bada mulki a na cancanta ba wai na karba karba ba. Wannan gwamnatin jam'iyyar APC da Allah ya ba mulkin Najeriya, to ta dubi cancanta, wanda ya cancanta, wanda ya kamata zai mace al'umma wajajen da duk za a bada wannan mukami adalci, to shi ya kamata a ba, ba a karba karba ba, a ba wani wanda bai cancanta ba ya je ta almubazzaranci a koma gidan jiya. Ra'ayina kenan. Mai magana Muhammad Jalla Saban da Zakka, nagode Radio BOA.
Daga karamar hukumar wasu a jihar Filato. Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Mai magana Abdulrahman Amwasai Amwasai. Hakika ina so in yi magana game da zaɓen da aka gudanar a yankin Najeriya, waɗansu jihohi kamar haka guda uku: Abia, Imo da Taraba. Mun bi sakamako da ya zo mana bazata game da mu bamu zata hakan ne zai kasance ba. Akwai lauje cikin naɗi yadda aka bayar da sakamakon wani zaɓen. Gaskiya muna karfafawa Aisha Dummai Alhassan game da kwakwaran hujjoji take da shi da kai kotu don a kwace mata hakinta idan ita ce ta lashe wannan zaɓen. Mu ma gashi ya kasance haka a nan yankin namu a jihar Filato, kuma abin ta ɓare zaɓen gwamnoni da watan za a tashi lafiya.
Assalamu alaikum sashen muryar Amurka. Kuna magana da Abdullahi Nasarawa wanda mai kyau. Yana son in yi kira ne ga gwamnatin PDP mai ci a jihar Kebbi da cewa don Allah ta taimaka ta kawo ƙarshen hanyoyin da ta yi ta fafashe gari ko'ina, kuma ga damana na tun ƙaruwa. Sannan ta bar mu mutane waɗannan hanyoyin waɗanda za a iya samun matsala da zarar damana ta sauka, ruwa za su ci garin birnin Kebbi, akwai matsala.
Tsoro ma da lama su haro ga shirinmu na ƙarshe kafin mu sallama da ku.
To sahabo, sojojin Najeriya sun kubutar da wasu ƴan mata 200 da mata 93 a jiya Talata. To amma har yanzu ba a tabbatar ko wasu daga cikin waɗanda aka kubutar din ɗalibai ƴan matan nan ne da aka sace su shekara guda da ta gabata. Ana gab da fara muhawara a kotun kolin Amurka da ke birnin Washington DC kan ko ƴan luwaɗi da maɗugo na da hurumi a kundin tsarin mulkin ƙasar na yin aure a faɗin ƙasar, inda ake sauraron bayanai na zangon farko, inda aka gara rabuwar kawuna tsakanin alƙalan, musamman ma tsakanin masu ra'ayin riƙau da masu sassaucin ra'ayi. Shugaban Amurka Barack Obama da Firaministan Japan Shinzo Abe jiya Talata sun yi alƙawarin kammala cimma yarjejeniyar cinikayya ta ƙasashen yankin Pacific, duk kuwa da adawa daga ƙasashen ke fuskanta.
To madalla, da ka Allah ka mu ƙarshen shirin hantsin nan, sai kuma can da al'asar za ku saki jimu da wasu sabbin shirye-shirye kamar kullum masu ƙatarwa, ciki har da shirin himma ba daga rago na Bello Habib Galadanci. Yanzu a madadin Ibrahim Kalma sai Garba da ke Bahiru Dodo ne da kula da aikin gabatar da shirye-shirinmu, da ma injiniya da ya riga masa nan ne Sahabu Mamali, zan dakata yin sallama da ku, mu zama lafiya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.